la 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 la. Reliving a dream for a moment, in love with a moonlight solitude. But I never knew of the moment, love was just an interlude. My dear, when your arms were to enfold me, a kiss of surrender sets the mood. I nearly touched ground when you told me love was just an interlude. Magic of love, surprise, too good to last. Magic my heart once knew was drenched in blue. The shadows of night fall around me, I walk in a moonlight solitude. But I thought romance really found me, love was just an interlude. Say, say, well,
well, that.
da 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 da